kamar yadda Malam Zakariya ya faro bayani. Shi idan aka ce ilimin usul ko kuma aka ce usulul fiqh, kamar yadda za mu gani ya kunshi ɓangarori guda biyu. Akwai kalmar usul, wato asil, akwai kuma kalmar alfiqh. Saboda haka farko akwai buƙatar a yi musu tarihi kafin mu tafi zuwa ga fannin na usulul fiqh gaba ɗaya. Idan aka ce shi usul, kamar yadda kuke gani, jam'i ne na asil. In an ce al-asil, shi ne duk abin da ake gina wani abu a kansa, wannan shi ake kira al-asil, ma yubna alayhi ghayru. Wannan asil ɗin zai iya zama asil ne hissi, zai iya zama ma'anawi, mana zai iya zama abin da za ka iya taɓawa ne ko kuma abin da ba taɓawa za ka yi ba. Na farko idan muka ce asil hissi, kaga yanzu kamar foundation ɗin da aka gina wannan ginin a kansa, sunansa asil. Kaga wannan asil ne hissi. Akwai asil ma'anawi, kamar yanzu misali a ce fulanun bana amrahu ala aslin, ko kuma irin su usulul fiqh, usulul hadith. Kaga duk wannan usul ne ma'anawiya. Amma a wajen malaman musulunci, idan suka yi amfani da kalmar al-asil, suna amfani da kalmar al-asil don ta bada ma'anoni guda huɗu. Abu na farko shi ne, ana amfani da kalmar al-asil a matsayin ad-dalil. Saboda haka yanzu, in kana karanta littafin Bidayatul Mushtahid da wasu littattafan, za ka ji an ce wal aslu fi wujubi salat qawluhu ta'ala wa aqimus salah. Kaga abin da yake nufi da al asl shine ne, me ma'ana al asl anan? Ad dalil. Saboda kaga al asl yana zuwa da ma'anar ad dalil. Ana amfani da kalmar al asl again da wata ma'anar ta biyu, kamar yanzu idan suka ce al aslu bara'atul zimma, al-aslu fil umuri al-aridha al-adam, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, al-aslu fil ashiya al-ibaha. Me ma'ana al-asl anan? Me yake nufi da kalma al-asl anan gurin? Abinda yake nufi da al-asl anan shine al-qa'idatul mustamirra. Saboda haka ma'ana ta biyu ta al-asl shine al-qa'ida al-mustamirra. Guri na uku da ake amfani da kalmar al-asl shine al-maqisu alai. Kamar yanzu misali idan muka ce al-bur aslun fi tahrimir riba fil urs. Kaga ma'ana al-asl anan gurin shine al-maqisu alai. Kamar yanzu misali ba mu da wani nassi guda ɗaya yankakke bayyananne wanda ya haramta shan wiwi. Kuma wiwi kuke ce mata ko? Yawwa. To kaga amma za mu iya yin kiyasinta a kan giya, saboda su duka suna sa maye. To kaga anan gurin al-asl anan shi ne, me al-asl anan? Al-kham. Al-far'u kuma shi ne, alfaro kuma shi ne me? A'a. Wiwi ita ce alfaro. Saboda kaga anan gurin kalmar al-asl tana nufin al-maqisu alai. Wurare nawa kenan muka faɗa? Guri na huɗu shi ne ana amfani da kalmar al-asl a matsayin ar-raji. Kamar yanzu idan ka ce al-aslu fil kalami al-haqiqa, ma'anarsa shi ne ar-raji. Saboda wani lokacin mutum yana iya yin magana majazi yake nufi. Yanzu kamar da mutanen biyu yake cewa wa aqbala yamshi fil bisati fama dara, a ila al-bahri yasqa am ila al-badri yartaqi. Kaga anan gurin ka kalla ai yana magana ne akan saifud daula. akan saifud daula yake magana. Kaga anan gurin an yi amfani da kalma al-asl, amma kuma ma'anarta shine me? Shine al-majar. An yi amfani da kalmar al-bahar nake so in ce, amma mutum ake nufi, kaga majaji. Saboda haka ana amfani da kalmar al-asl a matsayin arraji. Saboda haka waɗannan ma'anonin guda hudu su ne ma'anar al-asl. Idan muka zo game da bangare na biyu na wannan karatu shine, idan muka zo bangare na biyu na wannan karatu wato al-fiqh, al-fiqhu a lugha ana nufin al-faham, al-fiqhu ma'anarsa shine al-faham, shine ma'anar al-fiqh. A wajen malamai kuma kalmar al-fiqhu ta wuce marhaloli guda uku, wanda kowanne marhala, kowanne yanayi, kowanne lokaci akwai ma'anar da ake bata. Ana amfani da kalmar al-fiqhu a baya a matsayin dukkan ilimin musulunci. Saboda haka shi yasa in sun tashi za su yi tarifin fiqhu sai su ce huwa ma'rifatun nafsi malaha wa ma alaiha, huwa ma'rifatun nafsi malaha wa ma alaiha, shine ya zama rai ta san abin da yake gare ta da kuma abin da yake kanta. Saboda haka a farko-farkon musulunci kalmar fiqhu ana amfani da ita a matsayin duka ilimin muka na musulunci. Marhala ta biyu shine sai aka zo ana amfani da kalmar fiqhu a matsayin al-ahkamul amaliyya ash-shar'iyya al-muktasab min adillati at-tafsiliyya. Mana aka zo ana amfani da kalmar fiqhu kawai a matsayin ayyukan da ake aikatawa da gabbai. Saboda haka ayyukan da ake aikatawa da gabbai su ake kira ilimin fiqhu. Na haka yanzu idan mutum ya zamanto cewa yayi alwala ko kuma yayi zakka ko yayi hajji, duka wannan suna daga cikin abubuwan da ake cewa fiqhu. Mana a marhala ta biyu ilimin aqida da abin da ake kudircewa a zuciya ba a saka shi a cikin ilimin fiqhu. Shi yasa suke cewa al-ahkamu shar'iyya al-amaliyya. Mana a hukunce-hukunce na shari'a al-amaliya, mana waɗanda ake aikata su da gabbai, al-muktasab min adillati at-tafsiliya, waɗanda ake aikata su da gabbai, waɗanda ake ciro su daga dalilai tafsiliya, mana dalilai na tilla-tilla, sun yi haka ne domin su bambance shi ilimin usul kamar yadda zai zo bayani nan gaba. Marhala ta uku sai aka zo ana amfani da kalmar fiqhu a matsayin kawai wanda ya rike ya fahimci maganganun fuqaha, ko da bai san yadda zai iya ciro hukunce-hukunce daga dalilai ba. Saboda haka za ka ga daga baya yanzu in mutum ya iya ahalari, ya iya ashmawi, ya iya risala, sai a ce haza faqih, sai a ce wannan malamin fiqhu ne. Ko da kuwa idan ka bibiya za ka samu cewa bai ma fahimci yadda ake ciro hukunci daga dalilai ba. Mana yawanci muƙallidai daga baya su ake kira fuqaha. Alhali kuma kamar yadda Ibn Abdulbar ya hakaito ijma'i yana cewa ajma al-ulama wa ala anna al-muqallida laysa bi'alimi. To amma daga baya an koma cewa wanda yake muƙallidi shi ake kira, shi ne ake kira da cewa malamin fiqhu. To wannan shi ne ma'anar fiqhu a taƙaice. Yanzu idan muka zo za mu yi tarifin shi ilimin usul ɗin a matsayin fanni. Malamai sun yi wa ilimin usul kallo iri biyu. Akwai wanda suke kallon ilimin usul a matsayin kawai, akwai wanda suke kallon ilimin usul a matsayin adilla. saboda haka waɗanda suke ganin shi a matsayin qawaid wasu suna mai tarifi da cewa al-qawaidul ijmaliyya allati yutawassalu biha ila istinbatil fiqhi min al-adilla al-qawaid al-ijmaliyya allati yutawassalu biha ila istinbatil fiqhi min al-adilla mana ka'idoji ne dunkulallu waɗanda ake amfani da su saboda ciro hukunce-hukunce daga dalilai ina fatan mun fahimta a dan haka shi ilimin usul ilimi ne da ake amfani da ka'ida wacce za a ciro fito yanzu misali idan ka dauki ka'ida al'amru lil wujub kaga wannan ka'ida ta al'amru lil wujub idan ka dauke ta za ka yi amfani da ita wajen ciro hukunce-hukunce da yawa idan aka tambaye mu me hukuncin sallah za mu ce sallah wajiba ce me dalilin da yasa sallah ta zama wajiba sai mu ce saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa aqimus sala kuma da ya ce wa aqimus sala to wannan waqi mudin ya umar ya kunshi umarni saboda haka shi kuma umarni duk inda ka ganshi to yana nufin abun wajibi ina fatan mun gane dan haka a takaice ilimin usul ka'idoji ne da ake amfani da su wajen ciro hukunce-hukunce yanzu aka ce mana menene hukuncin zina za mu ce haramun ne me dalili saboda Allah ya ce wala taqrabu ita kuma lamun din nan tana nufin tana tufidun nahi la nahiya ce saboda haka shi yasa aka samu hasku nun ba ce wala taqrabu na ba saboda haka tunda an samu nahayu to kuma in mun koma usul za mu ce annahu yaftawi at-tahrim ina fatan mun gane to dan haka su ka'idoji ne dunkulallu waɗanda ake ciro hukunce-hukunce ta hanyarsu shi yasa mutumin da ya fahimci wannan ilimi mai mahimmanci daga cikin fa'idojin da zai samu shine zai iya ciro hukunce-hukuncen shari'a da kansa a cikin sauki ba tare da wahala ba a waɗanda kuma suke masa tarifi a matsayin adilla sai su ce hi adillatul fiqhil ijmaliyya wa kayfiyatul istifadati minha wa halul mustafi mana sune dalilan fiqhu dunkulallu wa kayfiyatul istifadati minha da kuma yadda zaka amfana da su wa halul mustafi da kuma sharuɗan wanda zai ciro hukunce-hukunce shine mustahiki dan haka a takaice ilimin usul ilimi ne wanda ake ciro hukunce-hukunce ta hanyarsa daga alqur'ani ko sunna ko ijma'i wannan littafi na alfiyatul usul wa bina'il furu'i alaiha asalin wannan littafin da kuke gani asalinsa littafi ne da aka waƙe wani daga cikin littattafai manya na ilimin usulul fiqh akwai littafin miftahul usul ila bina'il furu'i ala al-usul na sharifut tilmisani shine mai asalin wannan littafin shi Sheikh Abdullahi Gwandu yayi wa wannan littafi sharhi ne a takaici saboda haka babu laifi mu danyi takaitaccen bayani akan mawallafan littafin guda biyu da kuma yi takaitaccen bayani akan mawallafan littafin guda biyu da kuma shi littafin kansa kamar yadda na gaya muku Sharifut Tilmisani shine ya wallafa asalin littafin na Miftahul Usul ila Bina'il Furu'i ala al-Usul shi yana daga cikin manya-manyan malaman usulul fiqh a ƙarni na 8 an haifi Sharifut Tilmisani a shekara ta 710 ya rasu a shekara ta saba'in da ɗaya. Saboda haka yana daga cikin malamai mashahurai masana ilimin usul. Shi Sharifu Tilmisani kenan. Kuma ba maliki ne. Saboda haka wannan littafi na shi da ya wallafa abin da yasa ake sha'awar karantar da shi ko ba a nan ba, shine littafi ne wanda ya bambanta da littattafan usul da yawa. Yawancin littattafan usul, usul din ne zalla. In kana son fiqhun sai ka nemo shi a wani wajen. Amma shi wannan littafin sai ya zamanto cewa zai ka usul din kuma ya ka maka misalan abin a ta aikace a fiqhu. Wannan yana daga cikin abin da ya sa wannan littafin ya bambanta da ragowar littattafan usul. Sannan shi kuma Sharifu Tilmisani, kamar yadda malam ya faɗa a muqaddimarsa, sharifi ne, kamar yadda ake ce mai Sharifu Tilmisani. Yana daga cikin jikokin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Saboda haka sharifi ne jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam. In muka zo bangaren wanda ya wallafa wannan littafi mai albarka, Sheikh Abdullahi bin Fodi. Sheikh Abdullahi bin Fodi an haife shi a shekara ta 1180. A biladin Tukurur, wanda lokacin di ya haɗa hannu su Mali da sauransu, lokacin duk suna ƙasa ɗaya da su Nijar, duk lokacin ƙasa ɗaya ne, ba a samu mulkin mallaka an rarraba su ba. Sheikh Abdullahi bin Fodi, ni dai a wajena iya fahimta ta, duka daula Usmaniya ba a yi wanda yake da iliminsa ba, ko kusa ma da ilimin shi ba a samu ba. Dida dai ina garin ‘yan daula gani kuma kusa da Gondo. Ni a fahimta ta gaskiya ko Sheikh Usman bin Fodi ba zai kusa da shi a ilimi ba. In kana karanta littattafansa kuma za ka iya fahimtar haka. Allah subhanahu wa ta’ala ya ba shi ilimi mai yawan gaske. Duk da cewa da yawa daga cikin littattafai waɗanda ya wallafa nazim ne na wasu littattafan. Amma in ka karanta da kyau za ka gane. Ya fahimci ilimin kuma malami ne dama a ilimin. Saboda haka shi ya sa Muhammad Bello Sultan Bello a tarjamar da ya masa ya lissafa ilimin muka da yawa da ya iya. Gashi da natsuwa, gashi kuma da ibada. Malami ne malamin tafsiri, malamin usul, malamin sarf da lugha. Yana da littafi na alfiya shi ma Al-Hisnu Rasin a ɓangaren lugha. Haka na a tafsiri ma yana da usulul tafsir. In ka da ulumul hadis ma yana da nazm wanda ya tara baituka da yawa. Idan ka dawo ɓangaren ilimin a sufanci ma nan ma ba bar shi a baya ba. Ma wani abu da zai baka mamaki. Tun yana rayuwarsa ake yabansa da ilimi. Akwai wani baiti da yake cewa fa in ila fiye bi husnul zanni ma qila fa mawjatun ana min mawjati jibrila. Yace idan mutane sun yi kyakkyawan zato, sun faɗi abubuwa na alkhairi na ilimi a kaina, to ni kumfa ce daga kumfar Jibril, mana wani malamin sani. Wani kwala shi kuma Jibril din wanda yake yadda zahirin wannan magana ta Abdullahi bin Fodi yana nuna ya nannin kashi ilimi shi ɗan wani abu ne kaɗan daga cikin ilimin Jibril. To shi kuma Jibril ɗin bai shahara an san shi kamar yadda aka san Abdullahi bin Fodi ɗin ba. To don haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa lallai ilimi albarka ne. Sheikh Abdullahi bin Fodi ya yi shekaru 65 daidai a duniya. ya rasu a shekara ta 1000 yayi shekara ya rasu a shekara ta 1245 a waɗannan shekarun Sheikh Abdullahi bin Fodi ya rasu bayan ya bar ilimi mai tarin yawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa ya sanya mu cikin bayan Allah na gani wai za mu samu wai zai ja mana muna buƙatar wanda zai ja karatun zai dinga karanta mana bai sai kamata ya zauna to ina za ka zauna nan Sa'idu ba zai ganka ba da wannan sai a gyara bencin nan aka yi asko shi to ba tare da bata lokaci ba insha Allah za mu fara littafin da muka zo domin mu karanta da shi bismillah malam
bismillahir
rahmanir rahim nuqaddimu alhamdulillahi alladhi qad aslama ina na ban kakkai sauri dai ka bata kai kuskure ka fara yin kuskure ne sai ne cika tafi a hankali na'am Sheikh Abdullahi Gwandu rahimahullah wanda ya rasu a shekara ta nawa nace dubu ɗaya da 45 aka haife shi a wace shekara 1180 to Sheikh Abdullahi Gwandu ya ce alhamdulillahi alladhi qad afsala dukkan godiya ta tabbata ga Allah alladhi qad afsala Muhammadan wanda ya sanya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine farkon halitta a kalmar alhamd idan aka ce alhamd kamar yadda ka gani a wajen Hausa suna cewa dukkan yabo saboda ita alif da lam din lil istighraq mana tana istighraqul jins ne tana nuna dukkan wani nau'i na abu ya shiga ciki indai aka sa al saboda haka in an ce ham a wajen malamai suna cewa shine wasful mahmudi bi sifatil kamali mahabbatan wa ta'ziman mana shine a siffanta abin yabo a siffanta abin yabo da girmamawa da kuma darajawa wannan shi ake kira alhamd Allah subhanahu wataala shi kadai ake yi wa cikakkiyar godiya amma dan adam duk iya yadda ka gode masa to wata rana zai bata maka saboda haka shi yasa ba a yi wa ɗan adam cikakkiyar godiya Allah shi kadai ake yi wa cikakkiyar godiya saboda hatta kafirai ma Allah subhanahu wataala shine yake kulawa da su kuma duk da ba ta bauta mai amma Allah madaukakin sarki shi yake kulawa da su da yace lillah wannan lamun din lamul istiqab ce mana Allah ya cancanci a mai godiya kalma Allah a wajen malamai kamar yadda suke cewa ma'ana Allahu shine al-ma'bud saboda haka ana ta'awilin ta zuwa ismul maf'ul saboda haka ma'ana Allah shine al-ma'luh al-ma'luh ma'ana wanda ake bautawa kamar yadda wannan ayar da take cikin suratul araf aka karanta ta waya zaraka wa ilahata ma'ana waya zaraka wa ilahata waya zaraka wa ibadata shine ma'anar sa waya zaraka wa ibadata saboda haka wannan shine ma'anar al-ma'luh al-ma'bud sun ce wannan sunan na Allah da a cikin sunan Allah babu sunan da ya kai shi girma saboda haka rago suna kamar sufofi ne ma ga wannan suna da haka shi yasa zaka ga Allah yana yawan siffanta wannan suna a Qur'ani wa kana Allahu aliman hakima inna Allah kana azizan hakima Allahu latifun bi ibadi wa kana Allahu ghafurar rahima inna Allah akun kaga duka ana siffanta wannan sunan ne saboda haka wannan sunan yana da girma sosai Allah shine mafi sani akwai wani malami ya ce inda za a sa wa mutum suna Allah to ba zai sati ba zai mutu saboda girman suna amma akwai sunayen Allah waɗanda bayi ma suna iya siffantuwa da su amma a haƙiƙa sun bambanta da suna Allah amma a suna suna iya daidai da Allah a suna kamar yanzu ya halatta a kira mutum Rahim inda kuma suna Allah ne Rahim shi ma Allah ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam da Rahim ko bil mu'minina raufur rahim Allah yana daga cikin sunansa al-aziz kuma ya halatta a kira dan adam da suna al-aziz ko wa qala timratul aziz qalu ya ayyuhal aziz masana wa ahlana sur ina fatan mun gane so kaga ana iya sawa akwai sunan Allah da ɗan adam suke daidai da su ko inna Allah jamilun yuhibbul jamal amma sunan Allah Allah subhanahu wataala ne kadai ya kadaita da shi kuma zaka ga kusan kowanne yare akwai wanda sun ce ma kowanne yare akwai sunan Allah kuma ni ma na zauna daki daya a Madina da yararraka daban-daban na zauna da dan Congo Brazzaville daki daya na zauna da dan Kazakhstan daki daya na zauna da dan Kamaru daki daya na zauna da dan India daki daya na zauna da dan Mauritius daki daya na zauna da dan Sri Lanka daki daya kasashe da yawa wanda ko muka yi haji daya da su wannan sun fi kasashe 100 kusan kowanne idan suna gwalangwalan din ka magana su tunda ba haka gane ba zaka ji sunan Allah a ciki a lokuta da yawa mun zauna da ƴan China irin su Mao Tin irin su Hafongyi irin su ƴan Jong su ma duk zaka ji sunan Allah subhanahu wataala idan suna magana dan haka kaga wannan yake nuna maka suna ne babba babu sunan da ya kai shi duk a sunayen Allah waɗanda ba wanda ya san adadin su sai Allah amma babu sunan da ya kai girman Allah malam yace alhamdulillahi alladhi qada as-sala muhammadan wal khalqu minhu fas-sala godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sa annabi muhammad ya zama farkon halitta kuma dukkan halittu ma daga shi suka yadu nan gurin malam ya kafa hujja da wani hadisi wanda malamai da yawa sun ce hadisin ƙarya ne wasu kuma sun raunana shi na cewa hadisi ne wanda ya zo cewa farkon abin da Allah ya fara halitta shine hasken annabi haka ya zo cewa farkon abin da Allah ya fara halitta shine haccen annabi. So Annabi sallallahu alaihi daga shi aka fara halitta. Har annabi Adam ma daga ba aka halice shi. Wannan hadisin gaskiya bai inganta ba. Saboda na farko a cikin sanadin hadisin akwai Jabir al-Ju'fi. Wanda Jabir al-Ju'fi a wajen malaman ulumul hadis matrukul hadis ne. Saboda haka baya cikin waɗanda ake ansa hadisin su. Sannan na biyu akwai dalilai da yawa da suke nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga haske aka halicce shi ba. An halicce shi ne daga maniyi kamar yadda Allah ya halicci ragowar ‘yan adam in banda mutum uku. Falyanzurul insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Tunda misali Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan baban shi yana cewa ana da'awatu abi Ibrahim. Ana da'awatu abi Ibrahim. Ni addu'ar mahaifina ne Annabi Ibrahim. Babana ne Annabi Ibrahim. Sannan in kun kalla za ku ga cewa Annabi Ibrahim lokacin da ya je Isra'i da Mi'raji a sama ta ɗaya waye tara? Waye a sama ta ɗaya? Annabi Adam. To in kuka kalla da ya je ya haɗu da Annabi Adam a sama ta ɗaya a lokacin Isra'i, me Annabi Adam ya ce masa? Na'am? Me ya ce masa? Marhaban bin Nabi Salih wal Ibn Salih. Sai baka haifi mutum baka ce mai ɗa. Haka a sama ta biyu waye tarar? Annabi Isa wa Yahya. Haka ne a sama ta uku fa? Na'am? Ah. Waye a sama ta uku? Annabi Yusuf. A sama ta huɗu fa? A sama ta hudu waye? Annabi Idris ko warfanahu makanan aliya. Sama ta biyar fa? Annabi Harun. Sama ta shida? Kaga da waɗanda ya haɗu da su a sama ta tun daga sama ta biyu har sama ta shida. Duka in sun haɗu sai dai su ce marhaban bil abdu sani wan nabi sani. A sama ta bakwai waye tara? Annabi Ibrahim ne. Sama ta bakwai waye tara? Sama ta shida Annabi Musa ne. Ta bakwai fa? Annabi Ibrahim. Kaga shi ma Annabi Ibrahim cewa ya ce marhaban bil ibn sani wan nabi sani. Kuma shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga tsoho ya jingina da abu ga yara ƙanana, da ya tambayi Jibril, mai Jibril ya ce masa, wancan babanka ne Annabi Ibrahim. So ala kulli hal wannan hadisin ba shi da inganci. Abin da yake daidai shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam an halicce shi ne da zamani kamar yadda aka halicci ragowar ‘yan Adam. Amma cewa ya an halicci hasken shi ne aka sa shi a cikin Annabi Adam ba shi da inganci. Malam ya ce ni za ka kana afdalul baraya. Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ya zama ya fi dukkan halittu mukhassasan bi afdalil mazaya. Allah subhanahu wata'ala ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi da wasu ɗabi'u waɗanda suke masu kyan gaske. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga a kowane ɓangare yana gaba. Duk wani abu da ka sani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba. Kyautata wa iyali ya fi kowa. Kyauta ya fi kowa. Haƙuri ya fi kowa. Tuna Allah da tsoron Allah ya fi kowa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi abubuwa na daban. Sannan kuma Allah ya fifita shi a kan ragowar manzanni ma daban. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an fifita ni akan manzani da abubuwa guda nawa? Da abubuwa guda nawa? Guda biyar. Utitu khamsan ko utitu sittan ne? Utitu khamsan lam yutahunna li nabiyyin qabli. An bani abubuwa guda biyar wanda ba wani annabi da aka bawa ban dai. Na daya nusirtu bin ru'uf ko yawa an taimake ni da ru'uf. Me ru'uf? Me ma'anar tsoro a nan? Mana idan zai je yaƙi tun kafin ya je za a jefa musu? Sai kuma me na biyu? Jawami'ul kalim. Zai faɗi kalmomi guda biyu amma za a iya littafi a cika. Innamal a'malu binniyat, kaga rabbul layi. Amma za ka iya yin mujalladi guda ɗaya a kai. Ya Aba Umair ma fa'alan nugair, iya wannan. Sai da aka cika wasu sai da suka fitar da fa'idoji 50. Kaga wannan shi ne jawami'ul kalim. Sai kuma me? Ujilat lil ardu masjidan wa tahuran. Ashe dai ba iya recording kake yi ba. Na'am. Ujilat lil ardu masjidan wa tahuran. An sanya min ƙasa ta zama mini gurin da zan iya taimama a ko ina, kuma zan iya sallah a ko ina. Nawa kenan? Uku kenan ko hudu? Uku sai wanne? Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin min qabli. An halatta min cin ganima, amma na ba wanda suka zo baya ba sa cin ganima. Abinda aka samu sai dai a turo wuta sai ta kona. Sai wanne ne na biyar? Wa utitu ash-shafa, an bani ceto. Ta saura na shida. Akwai na shida? Akwai na shida? Wanne ne na shida? Na waka yake cewa wa kana annabi yub'ath ila qaumihi khassa wa bu'ith ila an-nasi. Shidan sun zo? Malam ba ka da confidence ne, shi yasa kai saurin janyewa. Saboda haka ana aiko kowanne manzo izuwa ga mutanen shi kawai, amma ni aka aiko ni ga duka mutane. Wa ila adin, wa ila samuda, wa ila madiyana, kazzabat qaumul lutin. Yawwa, kowanne kaga ana aiko shi zuwa ga mutanensa kawai, amma shi aka aiko shi zuwa ga dukkan mutane. To shi ne malam ya ce li za a mukassatan bi abdaril mazaya. Za ka iya fassara wannan baitin da wancan hadisin. Wa mursalan ila jami'in nasi, an aiko shi zuwa ga dukkan mutane. Mubashiran wa munziran lil ba'ath, mubashiran wa munziran lil ba'ath. Sannan kuma yana bishara, wa munziran lil ba'ath, yana kuma gargadi game da azaba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa suratul saba ko wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Wa ma arsalnaka suratul isra illa mubashiran wa nadhira. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bishara ga waɗanda suka yi imani, kamar yadda kuma yake yin gargadi ga waɗanda suka kafirci wa Allah. Sai yace wasibatul khalqi ila al-khallaqi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya sanya shi ya zama dan aike tsakanin Allah da kuma halittunsa. Ina fatan mun gane. Saboda haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a matsayin manzo tsakaninsa da da mutane shine ma'anar wasiqatal khalqi lil khallaq ya'muruhum makarimal akhlaqi annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya wa mutane manyan dabi'u a sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam a taura ko suratul a'raf alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar daka wannan ita ce sifa annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da kyakkyawa yana kuma hani da mummuna malan yake cewa wa mud'an fi afdalil usuli annabi sallallahu alaihi wasallam an tashi an sanya nasabarsa fi afdalil usul a cikin nasaba wacce take mafi girma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kushi a larabawa kuma a larabawa ma quraishawa da quraishawa suna daga cikin waɗanda suka fi daraja a cikin larabawa suna daga cikin waɗanda suka fi daraja a cikin larabawa furu'uha min anjabil fusul ƴaƴan da suka fito sune suka fi kowanne ƴaƴa daraja kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da zinace-zinacen da ake yi a zamanin jahiliya tun da ba addini amma shi kamar yadda ya faɗa ulittu min nikahi wa laysa min sifahi an haife shi ta hanyar aure ne amma ba ta hanyar zina ba da yawa wasu waɗanda aka haifa a zamanin jahiliya zina ne aka yi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi malam ya ce sallallahu alaihi wa rabbuna wa sallima ubangiji yayi mai salati da kuma aminci idan aka ce salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam idan na mutane ne abinda ake nufi da shi shine me addu'a yanzu ga ce Allahumma salli ala Muhammad kana roƙon Allah ne mai salati shi kuma salatin Allah fa me ma'anarsa me ma'anar salatin Allah da yake yi wa bayi na'am a in aka ce Allah zai maka salati me ma'anarsa zikiruhu fil mala'il a'la mana Allah ya ambaci mutum a cikin taron mala'iku wannan shi ake kira a shine wannan ake kira da salati ko malam ya ce wa alihi da kuma alayen annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka ce alayen annabi sallallahu alaihi wa sallam suwa ake nufi ko kuma suwa ne ne iyalan gidansa na'am alu abbas da alu aliyun da alu jafar da alu aqil sai kuma matayensa waɗannan su ne alayensa wa sahabihi da kuma sahabbansa idan aka ce sahabbai jam'i ne na sahabi kuma shine duk wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mai imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya mutu akan imani saboda haka ba a samun sahabi sai wanda ya cika sharuɗa ya yi imani da annabi ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai shine na ɗaya kaga yanzu ko da mutum ya imani in bai haɗu da annabi ba sunan sahabi ba kamar wa najashi kaga najashi ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma bai taɓa haɗuwa da shi ba da haka ba za a kirga shi a cikin sahabbai ba sannan na biyu ya zamanto ya imani da shi in ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai imani da shi ba shi ma ba sunan sahabi ba kamar yanzu misali irin suwa Abu Talib Abu Lahab Abu Jahal sannan na uku shine ya zama bayan ya haɗu da shi ya imani da shi mutu akan imani wanda ya haɗu da shi ya imani da shi amma bai mutu akan imani ba shi ma ba sunan shi kamar wa Abdullahi bin Ubay to in mun yadda ya yi imani amma kai Allah subhanahu wataala ya ce wallahi ya shahadu innal munafiqina me imani ba eh mana Allah ya ce innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun kamar waɗanda sayyidina Abu Bakar ya kashe a lokacin yakin Riddiya to kaga waɗannan ba za a kirga su cikin sahabbai ba amma in mutun ya Riddiya ya imani ya Riddiya kuma daga baya dawo to shi wannan za a kirga shi a ciki kamar irin su Al-Ash'as bin Qais malam yace wa amma ma kuma salati da salamun ya game jami'a ahli millati al-islam dukkan waɗanda suka yi imani da musulunci ma zaharat adillatul ahkami matakar dalilan hukunce hukunce sun bayyana wannan ita ce mukaddimar da malam yayi sai kuma a fara karatu insha Allah ta'ala zamu takaita wannan darasi anan insha Allah ta'ala zamu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na gaba kafin lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.